أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi da kamawa shi yau juma'a zan ci gaba da karatun wannan littafi na mai albarka darasin mu na 15 cikin wannan littafi shine aljami'u sahih na al-imam al-bukhari kamar yadda muka saba kan muhara muna karanto abin da ya shahi muqaddima dan bayani akan abin da ya shahi shi kan shi littafi na al-imam al-bukhari abin da ya sa ran saboda wajibi ne dole ne duk wanda zai karanta sahih bukhari wannan abubuwan su ne kamata a ce ya sani abubuwa ne wanda suke wajibi tilas ne ba mustahabi bane dan saboda in ba yana da asrar yana da abubuwa wanda in mutum bai san sa ba in ya shiga ciki to zai rika tsinta kanshi cikin wasu shubuhohi da wasu mushkiloli a ciki ba dan komai ba shi yasa al-imam ibn hajar Allah mashi rahama littafi guda yi akan muqaddima madkhal ne naga littafin sahih bukhari wanda ya kamata a ce duk wanda zai karanta sahih bukhari to ya karanta wannan muqaddima wanda ita ce ga ta hannunmu muke dauko su abubuwan mafi muhimmanci a ciki muna karantawa da malamai suke cewa duk wanda yake so san kimar aljami'u sahih to ya karanta fatahul bari shine sharhin sahih bukhari da ma sauran shuruh na malamai yau abin da zan mutumta taba akan magana akan shi wani abu ne mai muhimmanci nasiha mai muhimmanci babe mai muhimmanci a cikin wannan muqaddima ta fatahul bari da ta sahih bukhari da al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yayi ita ce muqaddima da ake ce ma hadis sari ko kuma hudas sari ko ne ana hada muqaddima ce ta kasance kamar ta fatahul bari kuma littahi ne mai zaman kanshi ake kiran shi da hadis sari ko hudas sari ya kasashi babe abinda ya gabata duka mun tsantsanci wasu abubuwa ne a cikin baban wasu a cikin shi wasu a cikin littahin al-imam al-qasballani rahimahullah shi ma muqaddimar shi dan saboda malamai al'ada su ta gudana kan duk wanda zai sharhin littahi to a muqaddima sai yayi tanawulin wasu abubuwa wanda suka shahe shi karan kanshi littahin da shi ma wallafin da abubuwan da suka shahe shi fannin karan kanshi to wannan shine al-imam ibn hajar yayi ya kasa wannan littahi nashi muqaddima kin akan kashi fasali yau abinda zan mu gani shine fasali al-fasalu samin fasali na 8 mu sani ba wasu abubuwan in muka shiga wana tabbas ku gane ya amma gauyin su muke dan saboda shi in akai darasi sautin yadda ake yi ba a san ga wanda zai ta kai ba wasu abubuwan ina da tabbas hukun fahimci ba ina aka sa gaba dan saboda abubuwa ne gaskiya wanda suna buƙatar dole sai wannan fannin mutun ya dauko shi tun daga ƙasar shi tun daga matakin shi na ƙasa dan saboda shi yasa wasu abubuwan wanda kuma muke karatun da su daliban mu wancan da na muku bayani su mun dauko abun tun daga ƙasa kenan wasu abubuwan zana yi la shakka samun da su fahimta sosai balle wannan fasali na 8 wanda zan mu shiga daga ciki wanda al-imam ibn hajar ya kawo shi wanda ya shahi ilal ne ibn hajar Allah mashi rahama a cikin wannan muqaddima yake cewa al-fasalu samin fi siyakil ahadis allati taqadaha alayhi hafizu asrihi yace cikin jero hadisan yan uwa wannan malamai sun ci mujinjina musu musamman su albarka a lokacin muna karatun sahih bukhari duk kalmar da aka fada da karayon ko bik ina ko mahura ya rubuta ta sai da na samu fatahul bari naga ashe wahala ce dukkan su ya dauko su a muqaddimar wannan ya kawo babe guda akan garibul kalimat da suka fado cikin sahih bukhari tun daga farko har zuwa karshe ko dai bai bari ba daga farko har babe guda yayi babun fi garibul kalimatul warida fi sahihil jami baban da ke bayanin kalmomi baki da suka fado cikin sahih bukhari wanda shi kanshi littafi guda kamata ayi ya zubo shi duka a cikin wannan muqaddima yana jerawa yanzu al-fasalu samin ne zan yi magana akai fasali na 8 yana magana akan cewa jero hadisai ɗaya bayan ɗaya wanda babban hafizin zamanin shi Abul Hasan Daraqutni rahimahullahu ta'ala wanda yana daga cikin manyan nukad na hadisi wanda dai suka ji mun yi tarihin shirin mun karanta shi an san kowa ya Daraqutni a cikin fannin hadisi shi ma ba abun ba abun yadda bane babban malami ne daga cikin nukad to ya ma al-Imam al-Bukhari intiqadat ya ga cewa Abul Hasan Dar Qutni rahimahullah cewa hadisi kaza da kaza da Bukhari ya kawo akwai duba a cikin su akwai gyara to wannan hadisin shi yayi littahi Allah mushi rahama yayi littahi ya samu suna al-ilzamat wa tatabbu ya kawo zero littahi ne mujallal guda safha wajen 104 ne ya kawo da hadisai wajen hadisi 218 ya kawo hadisan nan 218 da ya kawo gyara ne yake akan Bukhari da Muslim akan cewa akwai shikin ma ba abun wasa bane saboda wannan abu ne wanda yake na manya ne na magabata Allah musu rahama mu sai dai mu karanta mu fahimta kuma zan mu ga cewa bayan shi yayi wannan magana kamar yadda zan mu gani yayi shi al-ilzamat wa tatabbu lazim ta masu al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim wasu hadisi da suka kawo cikin sahihansu wanda ni a gani na ba su kamata a sayo su ba ko kuma wasu wanda an bari an kawo wani sanadi wanda ni a gani na ba shi ya kamata a kawo ba yan musu gyara sai Abu Mas'ud al-Dimashqi shi ma wani babban malami ne Hafiz al-Asrhi ne wanda yana da littahi kamar da zan mu gani yana da littahi shi kuma al-ajwi ba anil ahadith allati taqadaha al-Imam Daraqutni ala sahihai ba da amsa ga hadisan da al-Imam Daraqutni ya ci gyaran su Bukhari akai shi kuma ya bada bayan da yake bada amsa to Ibn Hajar shi ma yayi haka a cikin muqaddimar wannan ita ce wannan baban cewa hadisan da Daraqutni ya musu gyara ɗaya bayan ɗaya ga su zan bada amsa akan su kuma haka yake dokowa yana bada amsa ɗaya bayan ɗaya daga farko har zuwa ƙarshe duka hadisan Ibn Hajar yake cewa qabl al-khawd fihi yanbaghi li kulli munsifin kahin mu shiga cikin wannan baban ya kamata ga dukkan wani mai adalci an yi alama anna hazihi al-ahadith ya san cewa wannan hadisai wa in kana aksaruha didda mafi yawaicin su la yaqadahu fi asl mawdu' al-kitab bas suka akan asalin littahin dar qudni fa ba hoyana nihin gyara ba wanda muke tunani a gyara ne wanda yake na ahlul fan na ahlul sha'an wanda suna ganin su gyara ne a wajen su ba wanda zai soki hadisin ba a ce da'ifi ne ko kaza a dan kuskure wanda bai kai ya kawo ba to shine Ibn Hajar ya ce mu san cewa ba wai yana nihin ba shi ma dara kudi cewa abinda zai soki asalin littahin a fa inna jami'a hawaridu min jihatin ukhra yace dan saboda dukkan su dukkan hadisan da al-Imam Dara Qutni yayyo musu gyara sun zo ta wasu hanyoyi daban wahiya madda ahul imam abu amr ibn salah shine abinda abu amr ibn salah babban malamin mustalahul hadis mai muqaddima da ake cewa muqaddimatu ibn salah mafi jagoran wanda duk wanda ya rubuta wani littafi cikin mustalahul hadis shine madogarar shi bayan littattafan shi min al-ijma yace ijma'i ne ala talaqil umma bil qabul cewa al-umma duk sun karbi wannan littattafai da karbawa taslim da sallamawa da mai kauya li sihhati jami'i ma fi da ingancin duk abin da yazo ciki yace fa inna hazihi al-mawadi wannan guraren mutanazi'un fi sihhati ana jayayya ne cikin ingancin su falam yahsul lahat talaqi ma hasal li mu'zamul kitab su wannan hadisan ba a karbe su ba kamar karbar da aka ma sauran littattafan ma'ana wanda dara kudin yayi cin gyara akan su yace wa qad ta'arrada li zalika ibn salah ya bujuro zuwa ga wannan fi qawlihi cikin maganin shi illa mawadi'in yasira sai in gurare kadan wanda in taqadaha alaihi dara kudin da dara kudin yayi intiqadi akan su gairuhu da wasan shi wa qala sai yake fada fi muqaddimati sharhi sahih muslim a cikin muqaddima ta sahih sharhi muslim nan Ibn Hajar kawai yayi idlakin cewa ya ce ana cikin maganar sai tunanin muqaddima ta sharhi sahih muslim inda har kudini ne fada a ciki inda har kudini kuma alaka shi da muqaddima ta sahih muslim muqaddima ta sahih muslim sharhin sahih muslim na al-Imam an-Nawawi dan saboda al'ada ta Ibn Hajar al-Asqalani Allah mushi rahama daga cikin harkon fatahul bari har zuwa karshe yana ta ambatar littattafai saboda littahi ne wanda ya kashe kanshi kan hanya sama da shekara 30 yana yin shi ko masadir wal maraji littattafai daki daki ne wanda ya karance ka hanya shiga wannan aikin daga harkon shi har zuwa karshen shi littattafan da ya ambata wanda ya ambata kade wasu bai ambata su ba irin na manhajul bahas bane irin ne yanzu duk abinda ka dauko sai ka yi ishara a wannan littahi ne hur to abu littattafan da ya ambata malamai suka hada su daga farkon fatahul bari har zuwa karshe littahi 1430 ya ambata wanda yayi amfani da su ya koma kan suka hanye sharhin wannan littahi kuma karanta kan mi tunanin ho irin ta mutu shirme karantawa ta kirki sak wanda ya hardace su ko a titi katar da tsaida shi ya baka amsa akan su yake cewa Nawawi ya hada a cikin muqaddima ta Sahih Muslim yace akhaza alaihima ukhiza alaihima yace an musu kamu ma'ana an kama su bayanin Bukhari da Muslim wa qarraha fihi muta'ammilun min al-Huffaz yace wasu daga cikin Huffaz manyan Huffaz sun yi musu suka a cikin wasu hadisan yace fa huwa mustasna mimma zakarnahu li adam al-ijma wannan an togace shi ne daga cikin abin da muka ambata dan saboda mafi littahin gabaki dayan shi al'umma sun karbe shi da karba wa qad istalafa kalamul imam Muhyiddin kun gani kuma sai yace magana ta Muhyiddin yake ambata al-imam Nawawi ya kira shi da kiran yanda ake min shi ne Muhyiddin yace magana Muhyiddin shine al-imam Nawawi an yi sabani akan ta cikin wannan guri sai ya fada a cikin sharhin Muslim nassin al-abin da imam Nawawi yake cewa fasalun shi ma al-imam Nawawi a muqaddima ya kawo fasali yake bayani akan wannan magana yace qarista daraka jama'atun ala al-bukhari wa muslim ahadithu akhala fihi bi shartihima yace malamai sun yi gyara akan bukhari da muslim akan wasu hadisi da suka sayo wanda suna ganin ba su kai daraja matsayin abin da suka dauka ba cewa bangaren siha masu inganci ne amma ba su kai cika sharadin su ba yace al-imam Daraqutni ya yi rubutu akan wannan shine littafin da muka yi magana al-ilzamatu wa tatabbu wali abi mas'ud ad-dimashqi aidan alayhi ma istidrak Abu Mas'ud al-Dimashqi yayi istidraki shi ma akan su shi yana galata hadisi ina da su dukan su hadisi guda 25 ne shi yayi istidraki Abu Mas'ud al-Dimashqi wanda yake ganin shi akwai gyara shi kuma Daraqutni hadisi 218 dukan su kuma tawar nasu kai ka tari suka zo ka sako wani mujallad ɗaya ne shi ne Abu Mas'ud al-Dimashqi mujallad ɗaya ne safaha 406 shi kuma na Daraqutni mujallad ɗaya shi ma 416 dukkan su wanda gyara ne suke gani yace wali abi al-gasani fi juz'il ilal min at-taqayyid istidrakun alaihuma yace abu ali al-gasani shi ma yana da gyara akan su musani yace gyara ba suna na cin mutunci ba irin namu kai abu bari in zo in maka gyara dan jama'a ta san cewa wannan da kuke ji da shi na samu gyaran shi ba wannan suke nihi ba amana ta ilimi dan su ma al'umma nasiha yace wa kad ujiba an zalika aw sa an bada amsa akan wannan koko mafi yawaitin wannan abin da an bada amsa akan shi wa qala ya fada cikin shay muqaddima ta Sahih Muslim yace an yi istidara kudin ya istiraki akan Bukhari da Muslim wasu hadisi wanda sun yi suka a ciki yace wannan yana nihin suka ne amma akan abin da malamin hadisi suka gina muhaddisin da'ifa yace mai rauni ce wanda ta saba ma abin da jumhurin malamai suka tayi akai da malaman usul fiqh da usulul hadis dukkan su yace kada ka rudu da wannan gyare-gyaren da suka ma Bukhari da Muslim yace zancen shi zai bayyana anan gaba idan dauko hadisi ɗaya bayan ɗaya ina bada amsa akan su inji Ibn Hajar kenan yace fada shi da yayi a cikin Sahih Muslim sharhin Sahih Muslim Imam Nawawi kenan an bada amsa akan su ko kuma mafi yawancin su yace shine daidai dan saboda cikin su akwai wanda amsa ba amsa bace wanda za a karbe ta aiki na dan adam dama dole za a samu wani halal a cikin mafi yawanci an samu wanda Daraqutni yana da gaskiya an samu kuma kamar yadda Ibn Hajar zai yi bayani an samu kuma wasu wanda mafi yawancin Imam Bukhari shine yake da gaskiya duk da ba suka suke ba a cikin asalin littafin kamar yadda zai zo yake cewa sai hadisi mu'allaqai wanda su yayi gyara akan cikin littafin Bukhari da Muslim to kuma sun zo ta wata hanya daban wasu kuma sun kasance wasu mazaje ne wanda zai yi magana akan su yace shi wana da wana ganin shi bai kamata ba fihi maqal akwai magana akan su kuma ya sayo su cikin littafin shi shi ma rarrabe zance zai kawo ɗaya bayan ɗaya Ibn Hajar ya bada amsa Ibn Salah yace hadisan Bahaz Ibn Hakim wanda aka ambata da makamancin shi ba su cikin sharadin Bukhari ko kwata-kwata haka nan Muslim sai dai amsa akan su yana kawo su mu'allaqai dan saboda cikin littafin shi abin da ya kawo mu'allaq ba cikin sharadin shi yake ba abin da ya kawo a matsayin da sanadi shine zaka kama shi akan cewa ya sayo hadisin da ya saba ma sharadin shi amma in ya kashi mu'allaq dama ba yana nihin ba cewa yana cikin sharadin shi wannan ilmu muqaddima ce akan wannan ilalikin maganganun ilalikin kuma wanda ya san al-Hafiz Daraqutni zai san cewa babban malami ne fannin shine shi yasa yi magana akai ilimi na ilalul hadis ilimi ne wanda yana da wahala yana da rumtsi sosai wanda malamai suna bayani yanzu ne san mu dauki masalan anan gurin zan mu dauki ɗaya bayan ɗaya tunda ya shafi harkar ilal ne ilalul hadis ɗaya bayan ɗaya zan mu dauki wasu wanda zan mu iya fahimta su mu kawo su ku gani amma wasu in aka shiga in shekara za a ana maka bayanin ba ka gane me ake nihi na saboda fannin su ne su suka san me suke nihi to dara kudini Allah mushi rahama yana da littahi guda ila ludara kudini hadisai ne wanda sahihai duk al'umma sun dauke sahihai amma ya gano wata illa ba da zai suka ba akan asalin sahihin hakin su ba sai hakin ba dan saboda dama meye illa ilalul hadis shine ma'rifatu awhamu siqa shine gano kuskuren siqa manyan malamai amintattu wanda ana ji da su babu zancen cewa ba a yarda da su ba cikin ilimin hadisi amma kuma an samu sun dan yi wahami a wani guri ko kuma sun yi kuskure ko sun sauye wani rawi da wani rawi ko kuma makamancin wannan to irin wannan ba kowa yake gane su ba illal jahabatul nuqat sai manyan malamai kamar su Ad-Dara Qudni su Abu Hatim Ar-Razi da su Imam Al-Bukhari da makamantan su to wannan nan gaba insha Allah ta'ala zan mu doki cikin amsoshin da Ibn Hajar ya bada wasu daga ciki wanda kwalon mu zata iya fahimta da mu da ku duka dan wasu muka shige su akwai wasu wanda tabbas na san me suke nihi amma kuma duk yadda zan iya muku bayanin su ba ku gano ina ne aka sa gaba wasu kuma in suka shiga suna bayani mu duka ba mun san me suke nihi ba dan saboda fannin su ne manya magabata abinda suke Allah kadai madaukin sarki ya san irin farla da baiwar da ya ba su a cikin wannan fannin nanan zan mu takaita zan mu shiga cikin babu na kitabul ilm a cikin wannan littafi mai albarka babul ilm babu na 10 a cikin kitabul ilm kitabul ilm shine kitab na 3 a cikin aljami'us sahih to kuma babu na 10 a cikin kitabul ilm ki shine babul ilm qabla alqawli wal amali baban dake bayanin cewa ilimi ana yin shi kahin fada kuma kahin aikatawa duk abinda zaka yi na fada ne na aikatawa ne kai nemi ilimin shi kahin ka aikata shi shine babu guda al-Imam al-Bukhari ya kulla akai menene hujjar shi yace li qaulillahi ta'ala dan Allah yana cewa fa alam annahu la ilaha illallah kasancewa babu da farko kasancewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wastaghfir li zambika wal mu'minina wal mu'minat kaga sai da ya ambaci cewa kasancewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah sai gabatar da ilimi fa bada bil ilmi al-Imam al-Bukhari ce sai Allah ya fara da ilimi yace wa annal ulama hum warasatul anbiya kuma malamai sune magada annabawa war rasul ilma sun gaji ilimi mana akhazahu akhaza bihazin wafir duk wanda riko da shi yayi riko da rabo wanda yake mai rabo wanda yake cikakke wannan ɗan uwa ai hadisi ne go hadisi ne zo da haka to bukhari ya ambace shi talafazin magana shi ba ta fuska cewa annabi ya ce ba dan saboda bai cika sharadin shi ba ba zai sayo shi da sanadi ba yace wa man saraka tariqan yadlu bihi ilmi shi ma wannan hadisin ne da wanda ya shiga cikin hanya yana neman ilimi sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai saukake mishi dalilin wannan wata hanya zuwa aljanna wa qala jalla zikruhu Allah madaukin sarki yake ce inna ma yakhshallahu min ibadihi alulama sanidi kawai wanda suke jin tsoron Allah cikin bayan shi sune malamai cikin suratul fatir kenan yake cewa ma yaqiluha illa alalimu tilka wasal nadirbu halin nas ma yaqiluha illa alalimu wannan misalai in ji Allah muna sanya su cikin qur'ani ba kowa ke gane su ba he malamai shi yasa wani daga cikin magabata yace duk inda Allah ya sa misali a cikin qur'ani misali yana da zahiri yana da badi ne duk misalin da Allah madaukin sarki zai kawo to fahimta wannan zahirin misalin kowa yana iya gane shi amma badinin misalin a dauke shi a gano menene ake nihi dukkan amsalakin da Allah ya kawo yana da wuya fahimta a haka zahiri zaka kama ka gane amma kuma yanzu a maka bayani zaka san cewa ashe tunda ban gane shi ba to wannan misalan Allah ya ce muna sanya su ba kowa ke sanin su ba sai malamai wani tabi'i duk lokacin da ya karanta misali bai gane ba sai ya zama yayi ta kuka yace kenan bai cikin malamai tunda Allah ya ce ba misalan alqur'ani ba kowa ke gane su ba sai malamai mu taron ko mu samu doki misali na farko da ya zo cikin suratul baqara inda mu gani ina gabara mun taba yin shi da kuwa kun gani inda ba kuma ce ba to dukkan amsala na qur'ani haka nan suke yi dukkan wani misali yana da wuya fahimta zahir badin abinda hakikanin me Allah yake ne wa qalu suke cewa law kunna nasma wa auna aqil ma kunna fi ashabis sa'ir yan wuta suke cewa da mun kasance muna ji ko muna hankalta da mun kasance ba cikin yan wuta kenan nan sun yi ta'alilin shiga su wuta da rishin sani wa qala ta'ala hal Allah yake cewa hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ce mishi wanda suke imani masu ilimi suna daidai da wanda suke ba masu ilimi ba ma amsa ita ce la qala yace innamal ilmu bit ta'allum wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan ya kawo ayoyi akan magana yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya nihe shi da alkhairi yufaqihu fi din zai bashi ilimin addini wa qala kuma yake cewa innamal ilmu bi ta'allum ilmi ka wa ana yin shi ne da neman ilimi wannan magana ce ta ina ga ibn mas'ud ne yake cewa ku tashi ku nemi ilimi fa inna ahadan lam yulad aliman babu wanda ma aihe shi take aihuwar shi da sani ilimi yace wa innamal ilmu bi ta'allum ilimi ana neman shi ana samun shi ne da nema to wannan dan guntuwar magana ta Abdullah ibn Mas'ud ita ce al-Imam al-Bukhari ya kawo wa qala Abu Zar haka ne kyauta ta zato dai saboda asar kin haka na san shi wa qala Abu Zar yake cewa law wada'atu musama da a ce kun aza babban takobi mai kahi ala hazihi akan wannan yayi nuni akan wuyan shi wa ashara ila kafahu yayi nuni zuwa ga kiyaye shi yace summa zanantu anni umfizu kalimatan yace sannan kuma na san cewa ni zan zartar da wata kalma sami'tu ha minan nabi wanda naji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya kahin ku wutar da wannan takobin yace la anfastuwa da na zartar da ita dan saboda isar da ilimi saboda sanin muhimmancin ilimi ma'ana ko takobi yake bisa wuyana sai na karantar da mutane kahin auzartar da takobin nan wa qala ibn abbas wannan me yake nuna mana yan uwa muhimmancin ilimi da kima shi a wajen sahabbai da magabata ibn abbas yake cewa kunu rabbaniyina da Allah yake cewa a cikin suratu ali imran yanin ulama afuqaha ku kasance malamai masana wa yuqalu ana cewa ar-rabbani malami an ce malamin Allah shine allazi rabbin nas shine wanda yake horan mutane yake renan mutane bi sigarin ilmi da kananan ilmi kabla kibari haka himman ka kabla kibari ka himmanyan ilmi kenan yana ma mutane khitabin ilmi daidai gurgurdan hankalin su shine rabbani duk wanda ya zamana gaban su malamai ne in zai ba su karatu ya san ga irin wanda suna da sun kai mataki na kaza ga irin ilimin da zai ba su wanda sun kai mataki na kaza ga irin ilimin da zai ba su makaje wa masalan kana ma wasu da awa wanda ba su iya ba ko fatiha ka shiga musu nahwu alfa'il wal maf'ul bihi wal kaza kenan wannan sai zamana bai cikin rabbani a cikin hadisi wannan sune asar da al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin wannan babi da ya kulla a ciki ya kawo innal ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne wannan hadisin da tsawon shi al-Imam Tirmidhi ya hudo shi daga hadisi Mahmud ibn Khidash daga Muhammad ibn Yazid al-Wasidi daga Asim ibn Raja' ibn Haywa daga Qais ibn Kasir daga Abi Darda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salaka tariqan duk wanda ya shiga wata hanya yadluku fihi ilman mun kawo sanadin da akwai abin da muke son hodi gaba yana neman ilimi a ciki sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai saukake mishi hanya har zuwa aljanna dalilin wannan wa innal malaikata lalli malaiku la tadau ajin hata hazana aza huka hukin su li talibil ilmi ga neman ilimi rida andan saboda yarda wata ruwaya ridin bima yadlub dan saboda yarda da abin da yake nema yace wa innal alima lalle shi malami la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ard dukkan abin da ke cikin samai da kasai suna nema mishi gafara hatta alhitani fil ma hatta kihayen da suke cikin ruwa suna nema mishi gafara me yasa dan saboda ta hanyar malami aka san haƙin sa aka kare masa haƙin su yace wa fadlul alimu ala al-abidi farala ta malami akan mai bauta akan jahilci ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib kamar fifikon wata ne akan sauran taurari wa innal ulama lalle malamai warasatul anbiya magada annabawa ne yace wa innal anbiya su kuma annabawa lam yuwarisu dinaran basu bargadan dinari ba wala dirhaman ko kuma dirhami wa inna ma warasul ilma sun gadi ilimi ne sun badar ilimi ne a gada sun bar ilimi ne an gada wannan gurin Abu Huraira lamishi rahma ya taba zawwa cikin kasuwa mutane suna cikin kasuwa sarar kasuwa yayi kururuwa jama'a suka hade yace ku taho gadan annabi can ana raba dukiyar da annabi ya bari ana can ana ta raba ku kuna neman kuɗi nan ɗan kasuwa suka yi tunanin wata dukiya ce ko wasu raƙun ma ko wasu kaza duk sai suka taho da suka taho an yi kuri ana ta ba da ilimi yace wannan shine gadan annabi ku zo ku dauka yace fa man akhaza bihi duk wanda yayi riko da shi akhaza bi hazin wafir yayi riko da rabo wanda yake kyakkyawa yayi riko da rabo wanda yake cikakken rabo wannan hadisin yace wannan hadisin yace muhaddasana mahmud wa inna ma yurwa an asim tirmizi ya kashi ne ce haddasana mahmud haqiqanin lamar yace ana rawato shi ne daga asim daga daud ibn abi jamil daga kasir ibn qais daga abi darda wannan ita ce mafi ingancin hanya ba a san wannan hadisi ma sai ta hanya Asim a cikin isnadin shi yace isnadin shi ba muttasil bane wannan magana al-Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisin yayi bayanin wannan magana to wannan illa ita ta sa al-Imam al-Bukhari duk da farala shi ya kamata a kawo a cikin babul ilm amma sai kauce mishi ya kawo shi mu'allaka kawai a magana tashi ta bakin shi ba da cewa annabi yace ba wannan ko baka zarge shi ba yace magana inji al-Imam Ibn al-Mulaqqi ne yake cewa magana ta gaskiya hadisin nan sanadin shi akwai idrabi idrabi shine wani lokaci a ce daga wani wani lokaci a ce kenan nan wani lokaci a ce daga Mahmud wani lokaci a ce daga Asim kenan wannan sai nuna cewa akwai sanadin akwai idrabi a ciki yace an kawo hanyoyin su da dama to irin wannan a ciki sai Imam Daraquthi ne suke kawo hanyoyin yawa ka gani ko a ƙasa gashi nan ce aka unzur ila Daraquthi ne kaleka ila Daraquthi ne ya shimfada zance akan haƙiƙanin lamari akan shi wannan hadisin shi yasa al-Imam al-Bukhari in ana cece ku ce akan hadisi koda shi a wajen shi mai inganci ne zai kauce akan shi dan saboda kai ya shigo cikin rikici koda a wajen wasu su suna ganin kaza sai kauce mishi Ibn al-Mulaqqi Allah mashi rahama yake cewa maqsud al-Bukhari rahimahullah fi ma tarjama abinda Bukhari yake nihi a cikin wannan baban da ya kulla annal amal cewa shi aiki la yakunu illa maqsudan bihi bai ya kasancewa sai da kasance an nuhace shi ma'anan mutaqaddima an samu wani abin da ya gabace shi mai ma'ana wa huwa al-ilmu bima yaf'alu shine mutun ya san abin da yake aikatawa yana da ilimin abin ba sai ka aikata abu ba da kuma ka ji magana shi zaka tambaya akai a tun kan ka shige shi ka kafara shi zaka nemi ilimin shi wa ma yatarattabu alaihi min as-sawab da abinda mutun zai biyo baya na lada yace fa inda zalika ya khalusu fihi idan mutun yi haka ne zai samu ihuta tsarkaka kubuci wa yaqsidu bihi as-sawab yanfaci lada da shi wa mata khalal amal yace khalal amal an zalika falaysa bi amal duk lokacin da aiki ya huta daga cikin daya daga cikin wannan yace ba a ma kiran shi aiki ba aiki bane matakar mutun yayi shi a bisa jahilci sai babu na gaba babu na 11 kenan al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa babu ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'iza baban dake bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma sahabbai kwashi akan wa'azi in yayi yau gobe yayi sai jibi in yayi jibi haka nan ba kullum ba zai tai yace wal ilmu da ilimi ma haka annabi yake musu kai layan firu dan ka su guji dan saboda diddadin abu dukkan shin aka ce kullun ne dan adam yana da kosa ba ya iya ba duk irin dadin abu a ce kullun sai an yi to wannan ba zai meke ba hadisi na ko da al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin wannan ba muke ce haddasana Muhammad ibn Yusuf qala akhbarana Sufyan anil a'mash an abi wa'il an ibn mas'ud qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalna bil mau'iza annabi ya kasance yana mana fashi fashi da wa'azi fil ayyam a cikin kwanaki karahiyata sa'ama alaina dan saboda gujin kosawa gare mu dan kan mu kosa yake mana haka nan ba wai dan shi bai so ba shi inda annabi ne ko da yaushe ma cikin rayuwar shi cikin da'awa ta cikin wa'azi take cikin ibada take kana yazkurullaha ala kulli ahyani ko da yaushe rayuwar annabi cikin zikiri cikin addini take to amma dan saboda su duba da su karan kansu sai annabi alayhi salatu wasalam sai musu mukawala ce yau za a yi gobe ba a yi yau za a yi gobe ba a yi ba kullum ba zai yi tai haddasana Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar ya ba mu labari mutum nawa mutum biyu ne suka daga hannu ko biyu uku hudu anya ko ba daga ba bane nazir ka daga to mutum hudu kenan mutum hudu yanzu aka samu mutum hudu aka samu yanzu yawa mutai Muhammad ibn Bashar Allah mashi rahama yana daga cikin shuyukhut tis'a manyan malamai guda tara kala yake cewa haddasana Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id ya ba mu labari haddasana Shu'ba kala haddasani Abu Tayyah an Anas ɗan uwa wannan kalan ma da muke gani zan mu ga wani lokaci Bukhari bai ce kala ba kawai ce haddasana Yahya ibn Sa'id haddasana Shu'ba wani lokaci kuma sai kala yadda ya jita ne yake kawo ta haka kala wannan inda kaga ya cire ta haka ya ji hadisi inda kaga ya sayo ta haka ya ji hadisi bai tasarrufi cikin sanadi da shi da Imam Muslim da magabasin shi kowa ta harri akan ba da lafazi yadda yake basu soya ma mutun lafazin shi ko ma kaka yake abin da ya faɗa haka zai su faɗa ko kuskure ne dai a ƙarshe shi ce amma kuma abin da yake daidai shine kaza Shu'uba yake cewa haddasani Abu Tayyah an Anas, kenan kun gana Abu Tayyah ba a ce ba qala an Anas, dan saboda haka sanadin ya zo mishi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yassiru wa la tu'assiru, ku sauƙaƙa kada ku tsananta, wa bashiru ku bada bushara wa la tunafiru kada ku kore jama'a. Wannan abin da yake nihi cikin addinin Allah, abin da ya kawo da sauki abin shi da sauki, kuma abin da ya kawo mai da'awa yi kokarin amfani da bada bushara da fama mutane abin da ransu zai hori su ji cewa lalle sun samu rahama Allah, ba kullum bai zama na kawai wa'azin wuta ne yake ta yi, kullum zancen wuta ne da rishin rahama. Yace inna ma jama'a baina hazihi al-alfaz wa hiya, abin da yasa ya hada tsakanin wannan lafazzan sune cewa yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunafiru, sai ya ambaci abu da kishi yashi. Yassiru kadai aka fadi ba sai an ce ba wa la tu'assiru, wa bashiru kadai aka ce ba sai an ce wa la tunafiru ba, dan saboda an ce ikaza kishi yashi, kuma ai ka san cewa an hana ka yin shi koda ba a gaya maka ba. Yace ya hada haka ne li'annahu qad yaf'alu hafi waqtayn, dan wani lokaci mutun zai yi su a cikin lokaci guda biyu, da a ce ya takaita akan yassiru in kadai, wannan zai gaskata akan wanda ya sauƙaƙa su daya ba ko kuma su wani dan lokaci kadan. Abinda dai yasa aka kawo hikimar wannan tikrarin kawai dan saboda ana nihin cewa at-taysir in wa adamul ta'sir, ko dauke shi ya zama na jikin ku, ko zama na hakullin, dan saboda inda ta yassiru ko so dai kai ka wadatar, wa bashiru ko so dai kai ko so bi ka wadatar, amma kuma da yi ta'kidin shi da kishiye shi yana nihin kullun ku dauke shi ya zama na abun gangar jikin ku. Na gaba yake cewa a cikin wannan hadisin akwai cewa mutun ya rika bada bushara da farala Allah da girman ladan shi da jazilu adaihi da babban kyautar shi, wasi'atu rahmatihi da babban rahamar shi, wannan hayu an tanfir da hana kore jama'a bi zikirin takhawif da ambatan tsoratarwa, wa anwa'il wa'idil mahada da nau'i nau'i na wannan mummunan narko kadai kawai, duk wanda yake za wuta ce, duk wanda yake za wuta ce, min gairi dammi ha ila tabashir, ba tare da mutun ya gama ta ba da wannan da bada albushir da faranta ma mutun rai, wanda ya san daga cikin manyan malamai wanda suka rasu Allah musu rahama Allah ji kansu, duk wanda ya san mahalan gambaja ya san shi da wannan janibin kullun kawai shi wa'azin shi wannan janibin ne Allah mishi gafara. Yace fa ya ta'allafu ta'ib, amma kuma da gaske yake dukkan lokacin da zaka ji yana wa'azi yana da wahala, ka ji yana wa'azi yana dariya, abin da ya kawo shi kawai shi yake, ba ruwan shi da a shiga zancen dariya ko a shiga wannan, kawai tsakanin shi da Allah yake abin shi, Allah musu rahama gabaki daya. Yace fa ya ta'allafu ta'ib wa yata'affu bihi, wanda yake neman tuba an ka dauki nau'i na azabtarwa da kullun wuta, sai kasa jin tabshi ba zai je ba zuwa ga tuba, sai ya shiga karkashin kawai ci gaba da ayyukan shi na sabo, ba zai tsaya bai neman gafara Allah, dan saboda baka kwadaitar da shi ita ba, kullun kana ta nuna mishi cewa kawai azaba ce. Sai babu na gaba, babu manja ala li ahli al-ilm ayyamun ma'luma, baban da ke bayanin wanda ya sanya ma mutane hukuncin wanda ya sanya ma mutane wajen neman ilimi ranaku sanannu, kenan wannan da ake yi kamar yadda muka dauki ranar kaza da ranar kaza. To ga babu guda al-Imam al-Bukhari Allah mishi rahama ya kulla, yace haddathana Usman ibn Abi Shayba qala haddathana Jarir, wannan manyan malamai guda biyu wanda Usman ibn Abi Shayba da Abu Bakar ibn Abi Shayba sahibul musannaf ne, musannaf ibn Abi Shayba mujallad 40 wanda cike yake da hadisi da asar na sahabbai da tabi'ai, kuma bayan wannan yayo musnad ibn Abi Shayba, to dan uwan shi da shi da dan uwan shi duka malaman al-Imam al-Bukhari ne, su uku ne Allah arzuta baban su, Abu Bakar ibn Abi Shayba, Usman ibn Abi Shayba, Abdurrahman ibn Abi Shayba, na uku shi mai rauni ne Allah mishi rahama, amma su kuma wannan sauran jigajigai ne malaman su Bukhari su Muslim su Tirmidhi ne, kuma dukkan su suna yana da littattafai, musannaf kin shi ba ai kamar shi ba, a cikin janibul musannafat nau'in hadisi ake da musannafat su ne wanda suke hada akan babun fiqh suka buda suke kawo shi, amma kuma ya tattaro maganganun sahabbai da tabi'ai da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da fatawa ta atba'u tabi'in, komai in ya shiga kitabu tahara masala bai huta sai ya kawo maka su da sanadin shi, kuma magana ta tabbata zuwa ga Abu Hurairah zai kawo maka ita da sanadin shi, zuwa ga Sa'id ibn Musayyib sai ya kawo ta da sanadin shi a cikin baban ya hutai je kitabu salata haka nan, to haka nan shine na harko wanda an ce musannaf babu kaman nashi haka nan kuma mai bi mu shine Abdurrazzaq As-Sana'ani to wannan shine yake ce haddathana Jarir an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abdullah yuzakkirun nas fi kulli khamis Abdullah ya kasance yana ma mutane tunatarwa kowace rana Alhamis fa qala lahu rajulun he wani mutun yace mishi ya Aba Abdurrahman ya kai baban Abdurrahman lawajirtu annaka sakartana kulla yawmin nayi gurin a ce kullun ma kake min wa'azin nan kala sai yace amma innahu yamna'uni min zalika yace amma babu abin da yake hana ni game da haka anni akarhu an umillakum ina kin ne in kosar da ku in sa ku kosa yace wa inni atakhawwalukum bil mau'iza ni na kasance ina yi muku yau da gobe ne da wa'azi yau in nayi gobe ai ya dauki alhamis kadai yace kama kana nabi sai takhawwalna biha kama yadda annabi yake yi mana takhawuli da ita yau da gobe makhafatu sa'ama alaina dan saboda gudun kosawa a gare mu kenan wannan yake nuna shi malamin koda ya kasance yana son kullun yayi to kuma dan saboda kar daliban su kosa ba ya ce ba kullun sai an yi kullun sai an yi wannan darasin da muke in an biya tarawa ce ni kullun sai ai wallahi kullun sai ai in dai an biya tawa ne to amma dan saboda gudun kosawa sai a doki wasu rana ku yadda kowa ba zai kosa ba zai gaji tunda wani daga wani guri yake zauwa yace babu abin da ya hana ni sai dan saboda kar ku kosa eh a cikin fa'ida wannan da fa'idodin wannan hadisi yake cewa cikin shi akwai bayanin abinda sahabbai suke kanshi na koyi da manzo Annabi alaihi salatu wassalam da ayyukan shi da kiyayewa akan sunnonin shi gashi cewa yadda Annabi yake mun wa'azin haka zan mu kuma da kauce ma saba ma Annabi alaihi salatu wassalam cikin abin da ya kasance dan su samu babban lada kuma in sun san cewa in sun saba mishi akwai za a samu tangarda kuma za a samu zinubi a cikin abin koda abin in sun saba ma Annabi ba zinubi bane amma suna kokarin su yi koyi da shi dan saboda su samu ladar abin babe na gaba babe na 13 kenan al-Imam al-Bukhari yake cewa man yurid Allah bihi khairan mun kama da shi haso bi ma a can baya an yi shi kuma nan maimaituwa ne yace babu na 13 da yake bayanin man yurid Allah bihi khairan wanda Allah ya nuna shi da yace shi da alkhairi yafaqihu fi din zai sakarantar da shi addini yake cewa haddathana sa'id ibn ufair sa'id ibn ufair ya ba mu labari haddathana ibn wahab ya ba mu labari daga yunus daga bani shahab yake cewa haddathana humaid ibn abdurrahman sami'tu muawiya khadiban naji muawiya yana khuduba wata ran yana ya kulu yana cewa sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya nuhace shi da alkhairi yafaqihu fi din sai karantar da shi addini dukkan wanda Allah madaukin sarki ya nuhace shi da alkhairi sai bashi ilimi na addini yace wa inna ma ana qasimun annabi sallallahu alaihi wasallam ni mai rabo ne wallahi yudi Allah shi yake badawa wannan yana lallasan wanda suka samu cikin rabon dukiya ta ganima ko kuma fai wanda aka wanda ya samu masalan cikin fai wanda bai samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake musallalashi yace walan tazalu hazihi al-umma wannan al-umma ba zai ta gushe ba qa'imatan ala amrillah suna tsaye akan lamarin Allah ma'ana addinin Allah la yadurruhum man khalafahum duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba ko aka ba zai su kawo shi ba yace hatta ya ati amrullah har sai lamarin Allah ya zo har sai yadda aka ce kasa ta radda kaga an ce tura da suke tabata lokaci akan siyaki addini siyaki musulunci ba su san abin da suke bane bata lokaci ne a banza a wuhi ba sai isa ba siyaki musulunci ya zama sun kare da shi a ban kasa mai shi shi ya dauki alƙawarin kare abin shi da kun yi da ba ku yi ba babu ruwanku Allah madaukin sarki shi ya dau alƙawarin cewa kowane zamani ko mun lalacin shi Allah ya dau alƙawarin cewa sai an samu wanda suke ruko da addini ruko na gaskiya wanda duk wanda ya saba musu bai sha musu kai ba wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a guri guda hudu wannan shine guri na farko a ciki da yake cewa lalle wanda Allah ya nuhace shi da alkhairi sai karantar da shi ilimin addini wannan nuni ne akan cewa ilimin addini shine mafificin abin nema babu wani abin da dan adam zai nema a cikin rayuwar shi sama da ilimin addini yan uwa mu sani cewa dukkan wani ilimin boko da mutum zai nema ya kare yana ganin a duniya shine ya kai martaba ta doctor ko ustaz doctor ko professor ne akan kaza a gobe kiyama an tashi babu ruwan Allah lahin jahile zai sashi wallahi lahin jahile Allah zai sa mutum anan mutun yana ganin sauran mutane yana ganin su a kaskance masu neman karatun addini yana ganin su rishin aiki ne busu da abun yi ne shi yasa suke yin shi to gobe kiyama wallahi tallahi kana shiga kabarin ka Allah alayin jahile kake ba ruwan shi da wannan kayan banza da kai da mai sheda kosai duk daya sana'a ce kan nema ita ma sana'a ce ta yi dan ta ci abincin ta to kana mutuwa gobe kiyama ba ruwan Allah baka da bambanci da mai sharar gwalalu dan ya samu abin da zai ci abin da zaka samu kai ka yi maka albarka ka same shi gobe kiyama shine wannan ilimin na addini Al-Imam Shafi'i rantsuwa yake yana cewa ban taba ganin abin da aka bauta ma Allah da shi ba kamar ilimi babu abin da akwai ma wata bauta da tahi ilimi yace ni ban santa ba inji Al-Imam Shafi'i wani daga cikin magabata shi kan je muke karanta makalar shi irin masu hikima yake cewa ka sani cewa duk miliyoyikan da zaka kashe ma danka akan yayi boko ya zama wani babban mai matsayi to ka tabbatar da cewa gobe kiyama firul mar'u min akhi wannan bai sawa ya nufaci kai baka hasana guda daya ana ta da kiyama gudu zai ya rabu da kai amma yace kuma idan ka karantar da danka alqur'ani baka san inda yake ba shi zai nemi ka cikin taron jama'a ya dauko ka siya kaka Allah ya karamta ka ya sa maka kambe na sarauta gaban Allah kuma ya ja kai shi aljanna da kai albarka qur'ani kenan shi wancan yi wanda karantar dan shi boko ko karantar da shi neman duniya ko ma ta wani nau'i ne aka manta da Allah ana tashi gudu yake ka uban ma ya ganshi ya nemi wani abu wata hasana wajen shi shi kuma wannan ana tashin kiyama shi yake nema ina uban shi yake saka mishi da alkhairi kamar da Al-Imam Shadibi yake wada a cewa ma'aihon shi ma zai za'a musu kambe na wannan hadisi ne sahihi yazo cewa ma'aihon makarancin Qur'ani ma za'a sanya mishi kambe na sarauta attajin min nur kullu ta sarauta a gobe kiyama kuma yace fa ma zan nukum bin najal inda zaja'i me yasa kamar tunanin ku gami da dan shi kuma an za a mishi sakamako sai yace to fa ulaka ahlullah wannan sune mutanen Allah gobe kiyama duka wannan rikici inda makarancin qur'ani ya kiyaye dokokin shi ya kiyaye mutuncin shi gobe kiyama duk wannan rikicin da za a yi na rana ta zo daidai gurgurdan mil guda tayi kaza duka wannan yana inuwa kwance za a yi wannan kada ya ishe mu sanin cewa farala ta ilimi na addini annabi da yake cewa wannan al'umma ba za su gushe ba lamarin su yana tsaye har sai kiyama ta zo yace yana nihin karshen wannan al'umma ita ce karshen al'ummar da kiyama za ta tashi a kanta abin da yake nihi nan gurin koda alamun alkiyama sun tashi addini yayi rauni to babu makawa sai an samu wanda suke tsaye akan addinin Allah suna bashi kariya lamarin Allah har yazo yace malamai sun fassara shine akan arrih iska wadda zata zo ta karbe ran mummuni duka a karshen duniya karshe can na karshe yake cewa dan saboda hadisin da yazo cikin sahihi a cikin sahihi muslim kitabul iman an daga hadisin abi huraira marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha yab'asu rihan Allah zai tado wata iska min al-yaman daga yaman aliyan min al-harir tahi al-hariri tabshi fala tadau ahadan fi qalbi bazafta bar wani ba wanda a cikin zuciyar shi misqala habbatin min iman wanda akwai imani daidai da qarar zarra a cikin zuciyar shi yace abin da yake nihi amma kuma hadisin da yake cewa la taqumu sa'ata ta la yuqalu fil ardi allah allah ba kiyama ba zata tashi ba sai an kai karshen lamari babu ko wanda ya san sunan Allah a ban kasa dan karshen lalaci in an ce ma Allah wani zai ce menene wannan menene ake nihi da wannan yace la taqumu sa'ata illa ala shirarul khalq kiyama ba ta tashi akan mafi sharrin mutane wanda shi ma hadisi yanda muslim ya rawaito kenan wannan in mutun ya ga masu sai ga akwai cin karo da juna wancan an ce a ko da yaushe akwai mutane wanda suka kasance bisa kan addinin Allah babu wanda zai cutar da su to kuma nan gurin a karshe an ce a nan gurin cewa karshen ke wannan karshen duniya zai kasance babu wanda ma zai san cewa Allah Allah to wannan abin da yake nihi an hadisin na farko yana nihin doguwar tahiyya har zuwa gab da tashin kiyama in yaso kuma an je gabar tashin kiyama kusa da ita dada a lokacin ne Allah zai aiko iska duk ta amshe mutanen shi wannan iskan mai tabshi ta amshe duka rayukan mutanen shi dada in yaso bukatar Allah abin da yake so kiyamar da hurgicinta da matsalolinta da su tashi akan wanda babu bawan shi a ciki mai bauta mishi shine wajhul jam'u bayna alhadisayn. Tabari yace yana yiwa wannan hadisi yana nihin wanda aka siffanta da cewa mafi sharrin halitta ne ba su bane aka siffanta da cewa sune kuma wanda suke akan gaskiya. Abinda zai karfa wannan an ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne wannan mutane, yace bi Baitul Maqdis, suna Baitul Maqdis wancan dakin da Yahuda ake ta rikici da su. A cikin sahih yake cewa la tazalu da'ifatu min ummati zahirina ala al-haq. Bukhari Allah musharaha ma yace hum ahlul ilm, sune malamai kawai. Ahmad ibn Hanbal yake cewa illam yakunu ahlul hadisi fa ma adri manhum. Wannan mutanen indan ba malaman hadisi bane ban san ko su wane ne bane. Ma'ana kawai yana nihin malaman hadisi ne kawai Allah yake nihi cewa babu mutanen da suka kasance kan gaskiya, su da kance kan gaskiya har zuwa tashin kiyama. Wannan asarkin na al-Imam Shafi'i, al-Imam Khatib al-Baghdadi ya huddo shi a cikin Sharafu Ashabul Hadis, yana da littafi guda mujallal guda ne safa wajen 200, yana bayanin kawai fifi ko da kima da daraja da Allah ya ma malaman hadisi. Nawawi yake cewa yana yiwa ya kasance wannan mutanen da za a kasasu kasance akan gaskiya a rarraba su cike cikin al'umma kashi-kashi, daga ciki akwai mayaka, akwai malamai, akwai malaman hadisi, akwai yan zuhudu, akwai masu umarni da kyakkyawa, da hani da munuma, yace da nau'i-nau'i dai na alkhairi gabaki dai su kasance a rarraba suke. Sai fa'idodin wannan hadisi, a cikin mun gane faralan malamai akan sauran jama'a, kuma da faralan neman ilimi akan sauran ilmummuka gabaki dai na addini, dan saboda su ne kadai suke jin tsoron Allah a cikin sha'anin addini, suke kaurace ma abinda Allah bai so, kuma su dawwama akan biyayya shi dan sun san abinda yake so da abinda bai so. Yace innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-ragibu fil akhirah. An tambayi Ibn Umar wane ne malami, yace malami kawai shine mai gudun duniya ko mai kwadayin lahira. Nabi cewa annal islam la yazul, addinin musulunci bai kaskanta wa in kasura mutalibu, ko da masu neman shi masu kawo mishi hari sun yi yawa, to ba zai kai kasa ba a zubda shi kwata-kwata wanda babu shi. Wannan alƙawali ne na Allah, kamar yadda yake cewa al'umma ta ba za su hadu akan bata ba, ma'ana duk su bar addini, duk su kafurce a samu babu ko ɗaya. Kuma cikin hadisin nan akwai bada labarin gaibu da Annabi ya bada, ai Annabin ba yana nan ba har zuwa kiyama, amma kuma yake ba mu labarin cewa ga abin da zai faru, kuma muna gani ba taba wani lokaci ba za a ce kwata-kwata babu musulmai gaba ɗaya sun abin nan an kare da su. Na gaba babu na 14 yake cewa babul fahmi fil ilmi, baban da ke bayanin fahimta cikin ilmi. Al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana Ali, haddathana Sufyan, Ali wannan shine Ali ibn al-Madini. Sufyan ya bamu labari, qala ibn Abi Najih, ibn Abi Najih ya bamu labari, yan uwa wannan sha'anin sanadi wanda mutum yake gani kamar abu ne mai wahala, wallahi abu ne mai sauki matukar mutum yana mu'amala da yawan karanta hadisan na Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka ga cewa wani kullun iya yawaita ruwaya game da wani. Wannan ba sharin shan leka ba, amma na san kawai daga an ce Aliyu ya rawaito daga Sufyan, kawai Ali ibn al-Madini ne shine babban ma, kuma duk haka ne asani da na hadisi. Inda mutum yana mu'amala da su, Allah madaukin sarki yake saukake maka shi, ya dau alƙawarin saukake addinin shi, matukar kana nema to shi yana saukake maka. Nake cewa fa hal min mudakkir, shin akwai mai wa'azduwa? Malamai suka ce ma'anar shine fa hal min talibi ilmin fayu'anu alai, Allah shela ne yake ina mai neman ilimi in kama mishi. Kenan matukar ka tashi kana neman ilimi, shi mai badawa ya dau alƙawarin cewa zai kama maka. Duka wannan zan mu ga abun mamaki a ce sun hardace kaza, sun hardace kaza, to kuma ko da yaushe idan mutum ya ce yana nema, Allah madaukin sarki bada yake shine mai bada, daidai gurgurdan abin da Allah ya saukake mishi. Yake cewa qala ibn Abi Najih an Mujahid qala sahibtu ibn Umar ila al-Madina, nayi abuta da ibn Umar zuwa garin Madina. Falam asma'ahu yuhaddisu ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan wahidan, ban ji shi baina bada hadisi daga Annabi sai hadisi ɗaya kawai, maimakin a matsayin shi na babban malami, babban sahabi na Annabi, ka tunanin mu muka kama hanya kawai hadisi zai ta zubo mu. Yace han muka je hadisi ɗaya muka ji ya fito daga bakin shi. Kala sai yace kunna inda Annabi sallallahu alaihi wasallam, mun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa ute bi jummari, sai aka zo da wata dunduniya ta dabino. Jummar shine wangakin kwandagen gaba ɗaya wanda diyan suke fitowa daga jikin shi, kwallon na dabino, to an ciro tun daga gindin gaba ɗaya, ba ɗaya ɗaya kun dabinon ba, aka kawo shi. Fa kala sai yace inna min shajaratish shajara, a cikin itaciya akwai wata itaciya, masaluha kama masal muslim, misalin ta kaman misalin muslimi. yace fa aratu ana aqula fiya nakhala na so in ce shi tace dabiniya fa iza ana asgaru alqaumi sai na gani ne mafi karanci cikin mutanen fa sakattu sai na kyale qala annabi sai annabi sai yace hiya nakhala ita ce dabiniya da hadisan ya gabata a can baya kuma nan gurin na'am aha kaman mi na'am fa uce bi jumarin yawa wannan kalmar ta jumar a can babu ita anan ne aka kata kenan nan me yake nuna mana abinda kullum muke hudu cewa Bukhari ya maimaita hadisi da ko wani kari ko cikin sanadi ko cikin matani kuma yana da tabbas balle ka ba amma in ka duba zaka ga hadisin wannan ba ta wannan hanya yazo ba can baya so bi yazo a baya amma duka zaka ga ba ta wannan hanya yazo ba kenan an samu fa'ida a sanadi an samu fa'ida a cikin matani eh wannan abin da ke ni alfaham shine ilimi a cikin addini da fahimta shine fahimta da Allah zai ba mu mummuni fahimta kuma malamai Imam Malik yake cewa laysal ilmu bi kasratir ruwaya ilimi ba yawan ruwaya bane wa inna ma huwa nurun yada'ahu Allah kun ga misalin wanda muka kawo maharracin hadisai wanda bai san komai ciki ba amma dai malamai sai amfani da shi su ya hardato musu su biya bukatar su to yace ilimi kawai haske ne wanda Allah yake ga dama ya gefa shi cikin zuciyar bayin su yani bizalika fahamu ma'anihi abin da yake nihi fahimtan ma'ana ilimin wastinbadihi da istinbadin shi akwai wanda zaga Allah madaukin sarki ya bashi fahimta nan da nan Allah ya bashi ilimi mai yawa wani kuma sai ka gani yana yi ya sha shekaru yana yi amma kuma Allah bai bashi ba wannan fahimta akwai wanda mu mun sani yana muna tun muna yara wallahi shi azamu mu'allif an baki yoyi amma a har yanzu ka tayi karatun qur'anin shi iniya ce bai iya baya iya meke ya karatu zarre ta kara haka nan balahiya lo ba zan can harda ba yayi ta kara lahiya lo kuma dan kikkiawan niyya sama da shekara 20 bai taba hashi rani ba bai taba hashi ba yana ta bashi wahala kuma bai hasa ba yayin kaga wannan fahimta daga Allah ce shi yake ba ma wanda ya ga dama yace wa qarna fa sallallahu alaihi ilma amman la fahama lahu annabi sallallahu alaihi ya kore ilimi ga duk wanda bai da fahimta bai da ilimi yace rubba hamil fiqhi laysa bi faqih so dia wazga mutun dauke da ilimi amma kuma ba malami bane ma'ana dan bai san abin da yake nihi ba bai san abin me ya kumsa ba shi yasa ya kore mishi ilimi kudin da ya kasance yana hardace da abin ya gabata hadisin nan a guri biyu yace ibnu umar ya fahimta anan cikin shinhuda kissar cewa shine dabinuya dan saboda an kawo jummar an kawo abin dabino tun duniya ta dabino wa kawazalika inda hu bi qawlihi sai Allah ya wannan ya karfafa fahimta shi ibnu umar da fadar Allah madaukin sarki masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba misalin ita kalma kyakkyawa kamar itaciya ce kyakkyawa mai dadi kenan wannan sai ya karfafa mishi cewa ita ce dabiniya ake nihi to wannan shine makasudin al-Imam al-Bukhari gashi ibnu umar fahimta ce ta sa ya gano cewa dabiniya ce ake nihi na gana zan sake ta ba yau anan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah ya mana gafara.